الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرند هدن يكود بيار 24 ga watan Rabiu Thani hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 16 ga watan 10 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine zai zama darasi na 78 a cikin wannan littafi mai albarka muna tattaunawa ne game da jihadi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wancan darasin mun karanta waƙan nan da Ibn al-Qayyim ya kawo ta cikin littafin sa Madarijus Salikin to bayan mun yi ta kuma mun karanta hadithan annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke kwadaitar da mu game da taimakon addini ko da jiki ko da rai ko da dukiya ko da ainihin wato ilimi da dukkan wata hanya dai da ake tallata addini a yada shi ya samu karbuwa mun karanta hadithin farko inda Allah madaukakin sarki yayi alƙawari wa kansa ga duk wanda ya fita jihadi saboda daukaka addinin Allah ba wani abu bane ya fitar da shi sai imanin sa da Allah madaukakin sarki da kuma gaskata manzannin sa Allah yayi alƙawarin zai yi masa ɗayan abu biyu ko dan ya dawo da shi gida ba tare da ya mutu a wajen yakin ba tare da abin da ya samu na lada da ganima ma'ana zai samu lada a wurin Allah na wanda yaje jihadi dan daukaka addinin Allah yan siyasa ma wajen campaign da yawon zabe akan samu rayuka su salwanta wani ya mutu saboda duniyar wani amma bangaren ainihin wato harkar addini sai kaga shi kuma ba kasafai ake samun mutane su sadaukar da rayukan su ga Allah madaukakin sarki dan addinin ya daukaka ba da haka kuma akwai tarin falala da lada a tattare da haka da haka ko dai mutum in ya fita fitar ba ita take nufin sai ka muta can ba domin mutane da dama cikin magabata sun fita jihadi sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba biyar ba ba goma ba kuma Allah bai hukunta musu mutuwa a can ba kamar yanda waɗanda suka ki fita jihadin su ma yanzu duk waɗanda har waɗanda Allah ya bada labari a yakin Tabuka da sauransu ba ko ɗaya da kaje yakin da kakkaje dai wa'adin yana nan wato li kulli ajalin kitab ina fata an gane da aka tare da abin da mutum zai samu na lada da ganima sannan ko kuma Allah madaukakin sarki ya rubuta masa shahada in ya mutu Allah zai sanya shi a cikin aljanna har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi burin ina ma in fita yaki wajen daukaka addinin Allah in yi shahada a kuma raya ni in kuma fita in sake yin shahada a kuma raya ni in kuma fita in sake yin shahada saboda daraja da daukaka da ke tattare da mutum ya mutu dan Allah mutum ya mutu a tafarkin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka san misalin mai jihadi misalin dan gwagwarmaya wajen daukaka addinin Allah ba dan gwagwarmaya dan yancin dan adam ba ba dan gwagwarmaya saboda kayo juyin juya hali ba na duniya a'a dan gwagwarmaya ga addini manzo Allah yace misalin sa ka sa kam mathalis sa'imil qa'imil qanit misalin sa da zaka iya kwatanta shi kaman mutumin da yayi ta azumi yayi ta qiyamul layli yana karanta ayoyin Allah babu yankewa daga azumin babu yankewa daga sallar har wannan mujahidi yaje ya dawo to shine ake ganin ladan sa zai iya zama daidai da ladan mujahidi fi sabilillah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa gadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairu min ad-dunya wa ma fiha. A ce rana ɗaya ta ko da safe ka fita wajen ɗaukaka addinin Allah, ko za a fita ɗaukaka addinin Allah da yamma ka tafi wajen ɗaukaka addinin Allah, ladan da kake samu, falalar da ka samu tafi a bawa mutum duniya da abin da ke cikinta. Al-jihadu fi sabilillahi babu min abwabil janna. Hadithi ya zo cewa jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah wani babi ne, kofa ce daga cikin kofofin da za su kai mutum aljanna. Allah madaukakin sarki kuma yana tseratar ya kuma kubutar da mutum daga cutar damuwa da ta bakin ciki, matukar yana gwagwarmaya wajen tallata addini da kuma daukakar addini. Haka muka karanta hadithan suna da yawa waɗanda duk suka yi ta kwadaitar da mutane game da taimakon addini ta dukkan inda mutum yake iyawa. To za mu tashi kan wani fasali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: faslun wa kana yastahibbu al-qital awwala an-nahar kama yastahibbu al-khuruj lis-safar fa idha lam yuqatil awwala an-nahar akhkhara al-qital hatta tazula ash-shamsu wa tahubbu ar-riyahu wa yanzilu an-nasru. Wannan hadithi Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na 2655, Imam Tirmidhi a cikin As-Siyar ya kawo wannan hadithi, hadithi na 1612, Al-Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra shi ma a cikin As-Siyar hadithi mai lamba ta 8583, hadithi ne na sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man ibn Muqarrin radiyallahu an, wanda Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithi cikin Sunan Abi Dawud. Hadithin yana cewa wa kana yastahibbu al-qitala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son fara yaki awwalan nahari tun da farko-farkon hantsi, fitowar hantsi farkon hantsin nan. In Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaki, to ya fi son ya yaki a farkon hantsi, lokacin rana bata fara zafi ba, akwai iska mai sanyi. Kama yastahibbu al-khuruj lis-safar, kaman yanda dai ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son fita da wurwuri farkon hantsi in zai yi tafiya. Annabi baya bari sai rana ta take da azahar, ko bayan azahar sannan yayi tafiya. In dai ba kamawa ta yi lalle sai an fita a wannan lokacin ba, an fi son mutum yayi tafiya da safe-safe haka. Fa idza lam yuqatil awwalan nahar, idan wani dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara yaki ba da safe farkon yini, wato farkon hantsi, akhara al-qitala, to Annabi yakan jinkirtar da yaki hatta tazula ash-shamsu, sai rana ta yi zawali. Wato in ba a sami a farkon, wato da safe ba, to Annabi yakan bari rana ta kauce daga tsakiyar sama, rana bayan ta yi zawali, sannan lokacin wata hubbur riyah, iska mai sanyi ta fara kadawa, wa yanzilu an-nasru, kuma a lokacin nasarar Allah madaukakin sarki tana sauka, saboda ba za a gaji da wuri ba, saboda gumi yana sa jiki ya mutu, yana sa ka ji duk ka shiga cikin damuwa, saboda zafi sai ya kume jiki. To amma farkon yini da safe, kaga lokacin akwai farar safiya ce, to a lokacin za ka ga cewa wato abin nan jiki baya samun irin wannan ainihin wato kasalar, baya samun zufa saboda safiya. In kuma ba a yaki a lokacin ba, to akan bari sai bayan rana ta yi zawali, bayan azhar kenan, lokacin iska ta fara kai kawo tana kadawa. Sallallahu alaihi wa sallam wa kana yubaligu yubayu ashabahu fil harb ala alla yafirru wa rubbama bayahum ala al maut wa bayahum ala al jihad kama bayahum ala al islam wa bayahum ala al-hijra wa bayahum ala al-tawhid wal-tizami ta'ati Allahi wa rasulihi wa bayaa nafaran min ashabihi ala alla yas'alu an-nasa shay'an wa kana sawtu yasqutu min yadi ahadihim fayanzilu lahu fayakhudhuhu wa la yaqulu li ahadin nawilni iyya. Wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin az-zaka, hadithi na 1043, hadithin Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu an, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yubayu ashabahu, yana yin mubayana yi wa sahabbansa mubaya'a, ma'ana yakan karbi mubaya'ar sahabbansa, alal islami akan musulunci, yana yin alkawari da yarjejeniya da sahabbansa akan sun yadda ko me zai faru ya faru in dai akan musulunci ne sun siya sun biya sannan wa bayahum an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da alkawari da chappa da sahabbansa alal hijrata akan yin hijira ko me zai biyo baya sun yadda lalle sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari alal hijrata akan hijira duk sanda aka takura aka matsa aka hana su addini za su yi kaura duk da kasuwancin su duk da iyalan su duk da sun saba nan aka haife su sun shiryawa za su yi kaura su yi hijira su bar wannan wuri su koma inda za su tsira da addinin su wannan yana daga cikin alkawarin da mubayi'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wasu daga cikin sahabbansa wa kana afwan nama ga gurin wa kana yubayu wa ashabahu fil harb ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa sahab yana yin wato karbar mubayi'a daga sahabbansa akan yaki in za a fita yaki akan zo ai chaffa da annabi sallallahu alaihi wasallam ala Allah ya firru sharadi kada su gudu ba guduwa sun yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ja da baya ba guduwa wa rubbama bayahum ala al maut sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabbansa mubaya'a ko yakan yi karbu mubaya'ar sahabbansa alal mauti akan mutuwa ma'ana sun ji sun gani za su taimake shi za su taimaki addinin koda haka zai zama sanadiyar mutuwar su sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin haka kaga kenan wata rana sai ga annabi ya karbi yarjejeniya da alƙawari daga sahabbansa akan za su fita yaki tare da shi kuma ba za su gudu ba duk yanda wuta ta yi wuta duk yanda yaki ya zo za su rungume shi kuma ba za su gudu ba an samu wasu sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya akan sai dai su mutu in dai akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan bawa addini kariya ne wa bayahum alal jihad ya kuma yi mubaya'a ko ya karbi mubaya'ar wasu daga cikin sahabbansa akan jihadi kama bayahum alal islam kaman yanda yayi musu mubaya'a ko ya karbi mubaya'ar su akan musulunci wa bayahum alal hijra ya kuma karbi mubaya'ar su da yarjejeniya da alƙawarin su akan hijra wa bayahum alal tauhid an samu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi chappa da sahabbansa ya karbi mubaya'ar su akan kadaita Allah da bauta ba za su yi shirka ba waltizami da'atillahi wa rasuli da kuma lazumtar da'a ga Allah da manzansa wa baya'a nafaran min ashabi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato ya karbi mubaya'ar wasu cikin sahabbansa ala Allah yas'alun nasa shay'an akan ba za su roki mutane komai ba akwai wasu cikin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da alkawari da su akan sun daina tambayar kowa komai sai dai su tambayi Allah wa kana sautu yasqutu min yadi ahadim irin wayannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan mubaya'a da su bulalar daya daga cikin su ta kan fadi wato akan abin hawa irin bulalar da yake dan dukan jakin sa dan yayi sauri ko bulalar da yake dukan dokin sa dan yayi sauri ko raƙuman sa to idan bulalar sumagiyar ta subuce daga hannunsa ta fado saboda alƙawari da yayi wa annabi ya daina tambayar kowa to yakan sauko ne fa yanzilu ya sakko lahu dan kawai ya dauki wannan tsumagiyar ko bulalar fa ya akhuzuhu ya sakko ya dauke ta wala yaqulu li ahadin nawilni iyahu ba zai ce da wani da kuke kusa da bulalar ko wannan tsumagiyar ce da Allah wani dan miko mun tunda kai kana kasa ba me yasa saboda yayi wa annabi alƙawarin ya daina tambayar kowa ka duba dai kaga wannan tambaya ce wadda ba za ta zama mai aibu ba to wadda ma ba mai aibu ba ya ce ba zai tambayi wani ba ina ga wadda take da aibu wannan shine zai je ya maka maula wannan shine zai je ya maka tumasanci wannan shine zai tsaya ya dinga Allah ya kiyaye ka dan ka bashi wannan duk yana daga cikin tarbiyyar da sahabbai suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya tambayar wani ya bada wani abu cikin abin da yake iyawa amma cikar kamala duk abin da zaka iya kai wa kanka kamar yanda wayannan cikin sahabban bulalar mutum ta fadi daga hannunsa biran nan na hannuna misali ya subuce ya fadi kasa ba zan iya cewa wannan malamin da kusa da ni da Allah malam musbahu mi komin ainihin wato biro na ya fadi ba sai dai in katse karatun waiwayan da koshi saboda yarjejeniyar da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam sun daina tambayar kowa komai wannan ita ma yana daga cikin mubayar da wasu cikin sahabbai suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yushawiru ashabahu fil jihad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shawarta sahabbansa a wajen yaki ya kuke gani gurin da muka tsaya yayi suwaye za su yi kaza me ya kamata ai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr cikin al'amarin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawarta sahabbansa har da shawara a fagen jihadi wa liqa'il aduwi da haduwa da abokan gaba wa takhayyuril manazili da zabar masauki duk yakan yi shawara da sahabbansa kuna ganin ina ya kamata mu sauka daga ina ya kamata mu tsaya duk annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shawara da sahabbansa haka a matsayin ka na shugaba a matsayin ka na jagora kana buƙatar shawaran na kusa da kai a matsayin ka na direba matuki kana iya shawara da fasinjojin ka daidai ina kuke gani ya kamata mu tsaya mu hada sallolin azhar da al'asr mu ci abinci kuma mu ci gaba ina fata an gane in wannan yace a mu tsaya a guri kaza wannan suka ce a tsaya a guri kaza to shi a matsayin sa na shugaban tafiya shi kuma sai ya zabi ra'ayi dai cikin yace to insha Allah za mu tsaya a guri kaza hukumul hakim yarfaul khilaf idan shugaba ya dauki wata matsaya guda daya to sabani ya kare ina fata an gane da aka kar mutun ya zamanto mai kama kariya wajen jagorantar mutane babu bukatar shawara a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawara da sahabbansa ka ko ga ba guri mafi kadari irin wajen jihadi to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shawarci sahabbansa a gurin jihadi min babu aula a zaman gida inda ba a yaki ba yayin shawara da su cikin al'amura na yau da kullun kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa shawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wa kana yatakhallafu fi saqatihim fil masir shugaba kenan haka ake san jagora wa kana yatakhallafu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan jinkirta fi saqatihim fil masir fayuzji ad-da'ifa wa yurdifu al-munqati'a wa kana arfaqan nasi bihim fil masir annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takhallafu fi saqatihim yana yin jinkiri ya tsaya a can bayan tawaga fil masiri a tafiya in ana tafiya to yakan tsaya ne a can baya ba za a zo da convoy da an wuce convoy kuma an bar sauran wagairuhum a can baya shugaba shi ya kamata ya zamanto duk ya tura mutanansa gaba sannan shi kuma ya biyo bayan su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke salan tafiyarsa in za a yi tafiya shine a can baya an gane ko amma yanzu sai ga sai shugaba ya wuce kilan sai kuma ga motoci suna ta biyo shi daga baya ko eh ban sani ba ko su kuma irin nasu salan kenan ko kuma duk cikin dabaru ne irin na security ban sani ba amma dai kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana can baya ko da za a samu matsala to kaga sai shi a matsayin sa na shugaba sai ya maganin wannan matsalar amma ya riga ya can gaba to kaga koda wata matsala ta faru a baya to ba lalle bane a iya warware ta domin wanda za a iya tsayawa dan shi a warware matsalar shugaba ne kuma ya riga yayi gaba ko kun fahimta yanzu a ce ana tawaga gwamna yana baya sai aka samu matsala cikin waɗanda suke baya waɗanda gwamna yake kusa da su ta can baya ko shugaban kasa sai motar wani ta tsaya gwamna yace a tsaya waɗanda suka yi gaba din nan da wannan babur din mai gudu ya za su sai su dawo ko wai idza qila lakum irji'u farji'u kaga sai su dawo amma in ya zama shine a can gaba sai na can baya motarsa ta samu matsala kila ba lalle bane gwamna ya sani ko shugaba ya sani in ma ya sani ba lalle bane a tsaya an fahimta ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a can baya me hikimar tsayawa a baya fayuzjid da'ifa dan ya taho da masu rauni cikin sauki su da ba su da kazar-kazar ba su da ƙarfi ko abin hawansu bai da lafiyar da za su iya gudu irin yanda wa'ancan na gaba suke gudu to shi sai ya tsaya dan ya dinga tahowa da su wa yurdiful munqati'a sannan kuma ya goyo wanda ya sare akwai wani ba akan abun hawa yake ba yayi tafiyar gashi an je yaki an dawo akwai gajiya an yi tafiyar ya gaji tilis da haka ya sare annabin yazo ya same shi a zaune ya akai yace ya makin Allah ai na gaji ne sai yace hau baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawa wa kana arfaqan nas bihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tausasawar mutane fiye da su kansu mutanen fil masiri a halin tafiya in ana tafiya annabi yafi ku tausayin kanku sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba wani abun mamaki bane Allah ta'ala ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya yabe shi da haka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin imamu abu daud ya ruwaito shi a cikin al jihad hadithi na 2639 hadithin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda babban malamin hadithi Sheikh Albani ya inganta wannan hadithi cikin sunan Abi Dawud wa idha arada ghazwatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana nufin yayi niyyar zai tafi yaki warra bi gairiha yakan badda sawu da wani gurin ba can ba shine warra bi gairiha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan badda sawu a wajen yaki ma'ana idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi yamma to sai ya nuna kaman arewa za a yi wannan duk yana daga cikin dabaru irin na yaki domin sanin inda zaka inda ka nufa to musamman irin yanzu in a wancan lokacin ma ana samun munafukai su zagaye su je su fada wa yancan ko su isar musu da sakon cewa gurin su za a zo to yanzu kuma da muke cikin digital era fa a wani da ya ji inda za a je kawai a nan take kawai sai ya fita kamar zai kama ruwa sai ya kira to nan za mu taho an ce nan za a taho sai da ka duk ku ba gurin ko kuyi kaza ko kuyi kaza ko ana samu haka ko yanzu baka gani wani lokaci sai a ce ga wasu masu laifi can a guri kaza za a je a far musu kan aje sai a tarabbasa nan saboda cikin waɗanda aka tattauna da su akwai waɗanda ba masu amana bane har sun gaya wa yancan ko dan saboda dan abin da za a ba su ko kuma suna tare da waɗannan masu laifin akan laifin to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunnarsa da hikimomi irin na yaki annabi sallallahu alaihi wasallam in ya nufi zai je yaki guri to yakan badda sawu ba zai ce nan gurin za a ba shi yasa ana iya tahowa cikin tawagar ba lalle bane wani cikin yan tawagar ma ya san ga inda za a sai dai kawai an kama hanyar kila an yi nan kudu ana cikin tafiya kudu kawai sai kila an samu wani ma ya ce to mun dai nauso mun yo kudu muna ganin kamar shekara bus stop za a je to da an je kuma aka samu wajen gidan biredin nan dankan kawai sai a yanke ta wani layi kawai sai a zagaye kaga an gaya musu karshen kwalta za a kuma su yan karshen kwalta suna can suna shiryawa kawai sai su ga an yanke to wannan yana daga cikin hikimomi da dabaru irin na yaki wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin al-Magazi hadisi na 4418 Imam Muslim a cikin At-Tauba hadithi na 2769 hadithin Ka'ab ibn Malik radiyallahu an wa kana yaqulu annabi da kansa yana cewa al-harbu khud'a yaqi dan zamba ne kamar yanda Bahaushe yake cewa yaqi dan zamba ne to lalle yaqi dan yaudara ne ina fata an gane shi yasa za a iya in an yaqin duk yana cikin dabaru irin na yaqi za ka ga cewa in an yaqi aka kashe mutane da yawa sai komanda ya fito ya ce duk wannan ruwan bama baman da aka yi an kashe sojojinmu mutum biyu kuma an jikkata mutum biyar nan ku an musu ta'adi an kashe mutum ya fi 30 an jikkata sun kai wajen 200 amma in ya faɗa haka ai kun ya ƙara muku ƙwarin gwiwa ashe ruwan bama bamai da kuka yi ta yi ashe kun dace amma in ya ce a'a ai gaba ɗaya duk wannan ruwan wutar da aka yi mutum biyu aka kashe uku suka ji jiki ashe duk ya yi nuna cewa ruwan da kuka yi ta harbo makamanku ashe da asara kuka yi ta yi ma ba ma mutane kuka samu ba to wannan sai rage muku karsashi duk yana cikin dabaru shi yasa zai ga in an fito sai a ce an kashe mutum kaza ba za a faɗi wato saboda abokin adawa kai ne ji ya mata adi ya ka ƙara masa ƙwarin gwiwa ina fata an gane to duk wannan yana daga cikin hikimomi irin na yaƙi ko kuma ku faɗi irin makaman da ma ba ku da su ku ce tunda kuke ake yaƙi kuna da wani makami da ba a taɓa gwada shi ba amma wannan yaƙin da za a yi za ku gwada shi kuma daga nan kuna ganin kuka harba shi zai kai har guri kaza ku ambaci gurin da tuma wayannan abokan adawa taku zai je har inda suke kila kuma babu makamin to duk wannan yana daga cikin ainihin wato shi yasa zaka ga akwai propaganda a yaki sosai ina fatan gane wannan yana daga cikin hikimomi ko da dabaru irin na yaki wannan hadithin Imam Al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Jihad hadithi na 330 Imam Muslim a cikin Al-Jihad hadithi na 1739 hadithin Jabir bin Abdullah radiyallahu an wa kana yab'athu al-uyuna manzo Allah yakan aika ƴan leƙen asiri suna al-uyun Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika ƴan leƙen asiri ya tuna bi khabari aduwihi dan su samo masa labaran abokan adawarsa a gano su su kaman a miƙidarance shi sai daga nesa wato ƴan leƙen asirin za su iya gano adadin sojojin nan za su kai mutun nawa shin dawakan su mutun nawa ne za a iya gano shin makaman da ke tattare da su za su kai nawa na kan doki mutun nawa ne na kan raƙumi mutun nawa ne wayanda suke ƙasa a kiyasi za su kai kaman nawa wannan kaga duk ɗan leƙen asirin yada zai ce kai ya maikin Allah fa mutanen nan gaskiya suna da yawa dan a san irin wani irin salo za a tafi a wannan yakin ko kuma mutane mahayansu sun kai mutun kaza ko wayanda na lura suna da bindiga iri kaza ko suna da mai silke wato mota mai silke ko kuma masu mai jigida misali masu AK-47 ko 49 ko kaza su ana ganin za su kai kamar dan na gansu sun jeru sun kai kamar kaza wannan yana daga cikin labaran da za a samu dan a san wace irin fita za a yi wani irin salo za a bi a wannan yakin to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka wa yattali'u al-ala'i kuma shi ma dai wannan yakan aika dali'a wato masu hange daga nesa in yanzu ne kaman kace masu amfani da irin wannan mudubin gimbiya din nan ko masu hasko din nan wanda za su wato wannan gilashin wanda yake ƙara girman abu daga nesa a gano ya tsarin su yake wace irin shiga suka ya tsarin su yake wannan dali'a din suna iya zuwa su abin nan an gane ko wayabuthul haras sannan yakan watsa dakaru ko ina a ce wasu su yi dama wasu su yi hagu wasu su yi gabas wasu su yi yamma wasu su tsaya a tsakiya masu kaza su tsaya a kaza kamar yanda in ka duba yakin Badar ko yakin Uhud abin da ya faru kenan aka waro wasu ƙwararru wajen harbi aka ce su hau kan dutsen Uhud wajen mutum 50 annabi sallallahu alaihi wasallam yace su tsaya a nan yace kuma ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kar su sako kaga wannan duk dabaru ne irin na yaki sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Al-Imara hadithi na 1901 hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa kana idza laqiya aduwahu wa qafa wada'a wastansara Allah manzo Allah ya kasance idan ya hadu da abokanan adawa abokan fada mana annabi ya hadu da abokanan wato abokan gaba wa qafa yana tsayawa wada'a yayi addu'a wastansara Allah ya nemi taimakon Allah wa akthara huwa wa ashabuhu min dhikrillah da shi da sahabbansa sukan yawaita ambaton Allah wa khafadu aswatuhum amma sukan yi ƙasa da muryoyinsu dan ba a daga murya saboda kada su abokan adawa su ji dan haka lokaci ne da ake mayar komawa zuwa ga Allah a yawaita zikiri da ambaton Allah wannan hadithi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Al-Jihad hadithi na 1763 hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wa kana yurattibu al-jaysha manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana tsara rundunar yana shirya su wal muqatilata da mayaka annabi yakan shirya su ya jera su wa yaj'alu fi kulli jambatin kub Allah kowane bangare annabi yakan ajiye rundina da sojojin da suka yi daidai da wayannan din da fata an gane kamar yanda ka san harkar kwallon kafa akwai lamba 6 akwai lamba 9 10 da 11 ko sannan akwai lamba nawa ne ba ku tuna mun ba ko banda lamba 5 da 6 akwai wanene ne mai na can karshen nan na can yawa kaji a gane go to kaga duk wannan duk coach duk kwasi na kwallon kafa ai sai ya shirya yan kwallon sa haka ko da aka sai ya shirya su duk yanda za a yi dabarun da za a jefa kwallo cikin raga duk sai kowanne team ya shirya shi yasa sai azuba sai an kalli irin wa kuka sa a lamba taran ku da 10 da 11 ku to shi ma dai club din sai su duba wanne ne ake ganin za su yi daidai da waɗanda aka zuba a can waye lamba 5 din ku mai tsaron gida sai a ga to waye kuma za can ga wanda suka sa to za ku sa anan duk waɗannan abubuwa dabaru ne da hikimomi dan kada abokin karawar kai ka da kai to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan kalli waɗanne irin zubi akai a dama abokan gaban suwa suwa suka zuba a bangare kaza to annabi sai ya zabi cikin sabansa ce ina wane ku yi nan ku je ku tinkaro a yancan su kuma sai a kallin nan nahiyar suwa suwa yi a gurin haka shine ma'ana wa yaj'alu fi kulli jambatin kufu allaha wa kana yubarazu bayna yadayhi bi amri kuma manzo Allah ya kasance akan yi fito na fito gaba da gaba shine mubaraza akan yi gaba da gaba a gaban sa da kuma umarnin sa wani lokaci kafin a fara yaki akan gwada kwanji kaman yanda aka yi a yakin Badar su mutanen Quraishawa suka fitar da wasu dakaru mutum uku da suke ganin sun gamsu da su daga cikin bangaren musulmi aka samu wasu cikin sahabbai wasu ƴan Madina ne suka fito suka ce su ba za su kara da su ba a fito da waɗanda suka san su suka san iyayen suka san asalin su nan take annabi ya ce ina Aliyu ina Hamza ina Abu Ubaida ne ko Ubaida an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito musu da ire-iren su kaga mubaraza kenan wannan shine wanda aka fara yin yakin gaba da gaba to ana yin irin wannan a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yalbasu lil harbi uddatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sanya kayan yaki yayi shiri irin na yaki sallallahu alaihi wasallam da haka shine shugaban masu tawakkali ba a samu masu mai tawakkali ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya fita da kayansa irin na al'ada na zaman gida ya fita wajen yaki yakan sa kwalkwali kamar yanda zamu karanta yakan sa riga wato silke irin bullet proof din nan yakan sa kaza shine ma'ana wayal bakana yalbasu uddatahu lil harbi ya kasance kan sanya kayansa na shirin yaki wa rubbama zahara baina dir'ain kai wani lokaci ba manzo Allah yakan bayyana tsakanin wato silke guda biyu ma'ana bullet proof din annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rubanya guda biyu ya sa wani ya kuma sa wani sai kaga ya bayyana a cikin silke guda biyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana lahu alwiya manzo Allah ya kasance yana da tutoci dan kar a dinga cakudewa ku dinga gane irin naku in kaga tutarka ko kaga tuta ka san tutan mutanen ku ce da aka an babba da tuta kuma yakan yana yin dabaru tunda in za a fita yakin yan kauyuka yan kabilu daban-daban duk sukan fito to yakan yi kokari tunda duk kabila sun san mutanen su duk yan gari dai sun san yan garin su ne da aka sai a bawo shugaba tutar yan wannan bangaren da aka yana jan mutanen sa da aka duk inda kawayo ya kaga ba kusa da inda mutanen ka suke ba kana kokarin ka koma cikin mutanen ka dan ka fada kai kadai ka ware cikin abokan adawa duk yana cikin dabaru irin na yaki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tutoci a dankawa yan dakaru bangaren dama ga tutar su bangaren hagu ga tutar su yan gaba gaba ga tutar su sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan su hadisai ne ingantattu akwai hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin Al-Jihad hadisi na 2590 Ibn Majah a cikin Al-Jihad hadisi na 2806 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallidi na 3 shafi na 449 hadisin As-Sa'ib Ibn Yazid radiyallahu an wa sahahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa Ibn Majah haka hadisi na 2 cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tuta Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadithin a cikin al-Magazi hadithi na 2280 annabi yana da tutoci da yake daddankawa sahabbansa wa kana idza zahara ala qaumin manzo Allah ya kasance in ya ci nasara akan mutane nazala bi arsatihim yakan sauka a farfajiyar garin talatan sai an kwana uku a garin an riga an ci garin da yaki annabi sai ya sauko farfajiyar garin sai ya zauna a ciki saboda an yaki akwai gajiya akwai wanda an dan jijji musu raunuka ana bukata a yi musu dressing da sauransu to duk za a zauna a farfajiyar garin in dai ba a tsoron wasu daga wani gurin za su kawo farmaki to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna a garin har tsawon darare ko kwana uku a samu hutawa in an huta sannan kuma sai a tashi a thumma qafala sannan sai annabi kuma ya dawo gida wannan hadithi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadithi na 365 hadithin Abi Talhata radiyallahu anhuma wa kana manzo Allah ya kasance idza arada an yughira idan yana so zai kai farmaki in tazara to yakan saurara fa in sami'a fil hayy adhanan idan a wannan gari yaji kiran sallah lam yaghazu baya ya kasu dan ya san musulmai ne wa illa in aka ji lokacin sallah yayi babu wani sauti na kiran sallah a gara annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai hari ya san garin ba na musulmai bane Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadithin a cikin al-Adhan hadithi na 610 hadithin Anas dan Malik radiyallahu an wa kana rubbama yubayitu aduwahu wa rubbama faja'ahum naharan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wato yubayitu aduwahu cikin dare yakan wato yubayitu aduwahu yakan wato dirarwa wato abokanan adawarsa cikin dare suna bacci kawai sai dai a ji an fara ruwan wuta wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka wa rubbama faja'ahum sau da yawa kuma yakan yi musu bazata naharan da rana kawai ana cikin hada-hada ana kasuwanni ana kaza shine za kawai sai kaga da ta ko ina kawai dakaru suna ta barkowa mala ana ta abin nan ina fata an gane in kuka kalli wani film da aka taba yi can lokacin na Umar Mukhtar in kuka kalle shi lokacin duk za ku ga irin wayannan dabarun irin na wannan yakin da aka zaga wani lokaci da daddare ana bacci kawai sai dai a ji ana takabbara ana ta ainihin wato abin nan to a lokacin za ka ga kowa zai tashi ne a kidime wannan shi ma ana yin nasara wani lokaci kuma mutane suna cikin harkoki da rana kawai sai dai su ji andira dukkan wayannan hanyoyi ne na dabaru irin na yaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam di ya bi su a jihadin sa wannan hadisin Imam Muslim ya rawaice shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadisi na 1730 hadithin Abdullah dan Umar da kuma hadithi na 1745 hadithin As-Sa'ab ibn Jathama al-Laythi radiyallahu anhum wa kana yuhibbu al-khuruj yawm al-khamisa sannan in ka zabi wace rana annabi ya fita yaki annabi yana son ya fita ranar al-hamis bukuratan nahar kuma ya fi son ya fita da sassafiya annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita to yakan fita ranar al-hamis kuma da sassafe da kaga kenan in mutun zai yi tafiya in so samu ne in zabar rana ake yi to ba laraba bace an gane ko al-hamis ce ta bawa rana samu ko eh ka san akwai wannan abin a ce wai laraba ta bawa rana samu ji malam Bahaushe yana da irin wannan karin maganar ko kuma yana da wannan kila al'ada ce irin tasa amma ranar al-hamis ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita in zai fita yaki ko zai yi tafiya wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda hadithi ne na Ka'ab ibn Malik cikin gazwatu Tabuk wa kad sabaka bayanin sa ya gabata wa kana al-askaru idha nazala indamma ba'dhum ila ba'd hatta law busita alaihim kisa'un la'ammahum wa kana al-askaru sojojin yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idha nazala da zalar yaki ya sauka ko kuma idan annabi ya sauka in damma ba'dhum ila ba'd to inda ana rarrabe wayannan suna can wayannan suna can to sukan tattare sashin su zuwa sashi hatta law busida alaihim kisa har da za a iya samun wani babban mayafi la ammahum da ya iya lullube su gaba daya da haka a wajen yaki ba a san ku tsintsinke wasu suna can ku tattare ku cure guri guda ina fata an gane ko da wani ya fita da gudu ya je kai farmaki yana kai farmakin ya dawo cikin mutanansa ko da wani ya ga wani guri can ya kai hari in ya je kai harin sai maza ya ta kokarin dawowa inda ainihin wato mutanansa suke da haka in yazo in damma ba'dhum ila ba'd sashin su sukan hade zuwa ga sashi ta yanda da zaka lulluba kisa wani mayafi akan su la ammahum da mayafin ya game su ya lullube su gaba daya wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya rawaice shi hadithi na 2628 Imam Ahmad a cikin Musnad Mujallad na 4 shafi na 94 hadithin Abi Tha'laba al-Khushani radiyallahu an wa sahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa kana yurattibu as-sufufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsara sahu in ka duba irin wanda aka shirye yakin Badar nan film din nan da ake nuna duk zaka ga haka akwai yan line wato kibiya kwari da baka akwai yan takubba akwai yan line mashi akwai wanda suke kan dawakai akwai wanda suke haka shine yurattibu sufufa manzo Allah yakan tsara sahu haka wa yu'bi'uhum lilqital kalmar aba'a ko dai yana cika su dan yaki in aka ce yana cika su ma'ana yana sa su sa kayayyaki yanda za su yi kauri shi yasa za ka ga mutum ka ganshi a fagen yaki sai ga inda zai dawo ya tube kayan yakin sai ya ganshi bai kai girman haka ba ya sassanya kaya ya sa sirke ya sa kaza ya ƙara yin girma kalmar yu'bi'u za ta iya daukan haka kalma kuma wa yu'bi'uhum yana tana iya daukan tattarawa yana tattara su lilqitali dan yaki an gane ko ko kuma wa yu'bi'uhum yana kulawa da su lilqital in za a tafi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa wajen tsara kowa inda zai tsaya wa yaqulu yana cewa taqaddam ya fulan wana yi gaba ta'akhkhar ya fulan wana kayo baya shine ma'ana yurattibu sufufa din wa yu'bi'uhum ta hanyar shishirya su wane yi gaba wane yo baya da sanda a hannunsa ko abu ne ya dan daddake wannan ya ce ka dan yo ciki wannan ka dan yo gaba wanda a yakin Badar ma aka ce Sawad bin Gaziya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan dake shi ya ce amakin Allah naji zafin dukan nan fa sai ya ce to zo ka rama ina fata an gane aka ce har annabi ya dan daga masa mayafin sai shi kuma ya runguma annabi ya sumbance shi ina fata an gane wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadithi na 2930 hadithin al-Bara radiyallahu an wa kana yastahibbu lirrajul an yuqatila tahta rayati qaumi manzo Allah ya kasance yana son kowane mutum yayi yaki a karkashin tutar kabilarsa kamar yadda muka faɗa dazu kowace kabila akan bata tuta a zabu wani fitacce a cikin kabilar ko wani daga cikin kabila a bashi tuta ya rike to dan haka so ake ku zama kuna nan saboda a wannan lokaci kana iya kashe dan uwanka baka sani ba ina fata an gane to shi yasa dan gudun cakudewa kar ku zo ku dinga saran junan ku ba kuma san junan ku kuke sara ba to cikin dabaru shine kowace kabila ga rukunin inda mutanen su suke kowace kabila ga irin mutanen su ga tutar da take kamar yanda ka san tafiya aikin haji yan ka lura da tafiya aikin haji ai zaka kamar mu nan Najeriya kowace jaha takan fitar da wani uniform irin na mutanen jahar wannan shine zai zama kamar duk sanda in kaje tunda duniya ce a gurin da aka koda mutun zai nemo taimakon gaggawa da mutane irin masu kaya irin nasu sun ganshi cikin wani hali na buƙatar taimako sun san mutumin su ne za su kawo masa dauki sanda duk ya bata in ya gani wani mai tufafi irin nasa to ya san wannan cikin mutanansa ne zai yi masa bayani cewa tunda kana iya zuwa kana neman taimako wajen wani bai ma san me kake faɗa ba saboda yaran ku daban-daban ne ina fata an gane ko kuma ya ganka kana buƙatar taimakon shi ya zo dan ya taimake ka amma baka jin yaransa baya jin naka ya rasa ya za ku yi communicating tare to amma irin wannan uniform din kaga yakan bambanta cewa yakan sauƙaƙa maka ka gane wannan ƴan Najeriya ne kuma a Najeriya ga ƴan jihar kuma ina fata an gane kamar yanda suke bada wani abu haka da ake sawa a hannu kowace ƙasa kana zuwa za saboda in ka je ka bata a nan gurin sai ga wani lokaci samo ka ma sai kai wajen sati baka san ba san inda kake ba kai ma baka san inda ƴan uwanka suke ba saboda duk inda kaje wani lokaci alamomin da kake ganin ka kiyaye sai ga duk ko ina ma irin su ne to in za a taimake ka wani lokaci sai a duba wannan tunda duk duniya ce ta hadu kamar yanda na ambata wani lokaci sai ga kana son kai magana amma ba a ji in ka tara Balarabe sai kai ce mai Hausa ya zai fahimci me kake faɗa an fahimta ko ko kuma shin yema Larabci sai ka zuba masa ido saboda baka ji ko kuma ka hadu da dan China ya za ku yi communicating kaga abin sai gagara amma da an duba wannan an san kai dan kasa kaza ne sai a hada ka da dan kasa sai ku yi magana dan ku fahimci juna wa kana idza laqiya al'aduwa manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam in ya hadu da abokan gaba ya kulu yakan yi wannan addu'a ne ce Allahumma munzil alkitab wa majri as-sahab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansuruna alaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hadu da abokan gaba yana cewa ya Allah munzilal kitab wanda shine mai saukar da littafi wa mujriya sahab mai tafiyar da ko mai gudanar da girgije ko hadari wa hazimul ahzab mai karya gangan ko da gangamin kafirai ihzimhum ya Allah ka karya su wansurna alaihim ka taimake mu akan su manzo Allah yana yin irin wannan addu'ar in an fita an hadu da abokan adawa abokan gaba za a yi yaki wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Jihad hadisi na 325 Imam Muslim shi ma a cikin al-Jihad hadisi na 1742 hadisin Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu an wa rubbama qala wani lokaci annabi yana cewa sayuhuzamul jam'u wa yuwalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adaha wa amar sayuhuzamul jam'u wa yuwalluna dubur ba da dadewa ba za a karye wannan rindina ta kafirai wa yuwalluna dubur kuma su juya da baya bal sa'atu maw'iduhum wato inda akai alƙawarin haduwar su shine tashin alkiyama bal sa'atu maw'iduhum alkiyama ita ce maw'id din gurin haduwar wasa'atu in ku an je lahira da kafiran nan ita alkiyama adaha ita tafi bala'i akan su fiye da wannan yakin da akai aka karkashe wasu daga cikin su to lahira sai tafi zaman musu bala'i da musiba wa amar kuma sai tafi daci a wajen su suratul qamar aya ta 45 zuwa 46 wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadisi na 2910 حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان يقول اللهم انزل نصرك النبي كان يا كسانشي صلى الله عليه وسلم yana cewa اللهم انزل نصرك يا الله ka saukar da nasaraka wa kana yaqulu yana cewa اللهم انت عضدي wa anta nasiri bika uqatil annabi yana yin wannan addu'a yace ya Allah anta عضدي kai ne mai karfafa ta wa anta nasiri kai ne mai taimako na bika uqatilu saboda addinin ka nake yaki wannan shi ma hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin al-Jihad hadisi na 2632 Imam Ahmad mujalladi na 3 shafi na 184 hadisin Anas dan Malik radiyallahu an wa sahahu al-Albani fi sunan Abi Dawud wa kana idha ishtadda al-ba'su manzo Allah ya kasance in yaki yayi tsanani wa qasadahul adu maqiya suka nufo annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'limu bi nafsihi yana sake gaya sanar da kansa ma'ana yu'limu bi nafsihi yana bayyanar da kansa yana gaya musu shi waye wa yaqulu yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib sallallahu alaihi wasallam manzo Allah baya gudu gojen yaki ana annabiyu yace ni ne annabin nan la kadhib ba ƙarya bane ana ibn abdul muttalib ni ne dan gidan abdul muttalib wannan shi ma hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al-jihad wa siyar hadithi na 2864 da 2874 imam muslim a cikin al-jihad hadithi na 1776 hadithin al-bara radiyallahu an wa idha ishtadda al-ba'su ittaqaw bihi wa kana aqrabahum ila al-adu manza Allah in wuta tai wuta sallallahu alaihi wasallam yaqi yayyaqi dukkan sahabbai ma suna zuwa su buya bayan sa na fata an gane ittaqaw bihi duk sukan zo su wato su yi kewaye shi su nemi tsari wato ma'ana ittaqaw bihi sukan zo su labe ko su tsaya su buya a bayan sa sallallahu alaihi wasallam wa kana aqrabahum kuma in wuta tai wuta manzo Allah ya fi sahabbansa kusanci ilal adu zuwa ga abokan adawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarimi ne bai san tsoro ba wannan hadithin juz'i ne na hadithin da ya gabata inda muslim wanda imam muslim ya ruwaito shi ban sani ba lokacin yayi ko muna da sauran mintuna minti da wa kana yaj'alu li ashabihi shi'aran fil harb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sanya wata inkiya a cikin sahabbansa za a je yaki tunda yaki ne wanda an hadu da yawa kuma wani lokaci akan yaki a cikin dare to kaga da duhun dare ka iya haduwa da dan uwanka da yayi maka wannan sign language din ka gane shi an gane ko da haka annabi kan afita yaki yana cewa to ga inkiyar da zamu yi amfani da ita da kaji mutun ya faɗa sahabi ne dan uwanka ne ina jin ko sojoji suna da irin wannan dabarun ko sun koya ne daga musulunci ana faɗar irin wannan za ka suna da wani yare da in suka faɗa kawai sun san isu isu ne ba mai irin wannan sai wanda dama tun a cikin aininkan a tafi an faɗi cewa to wannan karan ga abin da zamu dinga faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya wani wata inkiya a wajen yaki yu'rafuna bihi da zasu dinga gane junan su da wannan inkiyar idza takallamu in suka yi magana wa kana shi'aruhu marra wani lokaci inkiyar da annabi yake bayarwa amit 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 da ka hadu da mutum kaje ya ce amit amit a kasan shikenan kawai sai kawai shikenan sai ku tafa sai a ci gaba da abun nan an gane ko ka daga makami zaka abun nan yace amit amit a kasan ashe karka kashe naka naka ne to wani lokaci annabi yana bada wannan wa marratan wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi na Amit Amit din hadisi na 2596 Imam An-Nasa'i a cikin Sunan Al-Kubra a cikin As-Siyar hadisi na 8612 hadisin Salama ibn Salamata bin Al-Aqwa radiyallahu anhu wa sahahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud sannan cikin alamar da yake bayarwa ko inkiya wa marratan wani lokaci sai ce ya Mansur Amit wato sai ana ciccanza salan kenan kar wata rana su ma su ji amit amit okay to wannan inkiyar to in za a fita wani yakin sai kuma a canza wata da haka ana haduwa kana haduwa da shi kaji ya ce ya Mansur Amit to ka san mutumin ka cikin mutanen ku ne an gane ko wannan shi ma shi sai dai wannan hadisin na ya Mansur Amit sun ce hadisi ne dha'ifi rawahu abu shaykh fi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam a shafi na 474 hadisin zaid bin ali radiyallahu anhu wa sanaduhu mursal wa marratan wani lokaci kuma hamim la yunsarun wannan ita ce inkiyar da ake tafiya in muka fita wannan yakin hamim la yunsarun hamim la yunsarun da ka hadu da abokin ka kaji ya ce ka hadu da mutum kaji ya ce hamim la yunsarun sai kai ba ka ce hamim la yunsarun duk iku iku ne kenan ina fata an gane wannan shi ma hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Jihad hadithi na 2597 hadithin Al-Muhallib ibn Abi Safara radiyallahu anhu wa sahahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud to insha Allah sai mu tashi wa kana yalbasu dir'a wal khuza insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin